Go out there and succeed. Go and take charge and apply what you have learned from here. We also urge you to succeed and look up and to develop to a land of university coming out.
Professor Abdullahi Yusuf Rubada kenan shugaban jami'ar Tasinin Lami dauke jan hankalin ɗaliban da aka yaye game da sabon shafin kalubalen rayuwa jami'ar wadda aka kafa a shekara ta 2013 ta dauki rukunin farko na ɗalibanta a shekarar karatu ta 2014 zuwa 2015 domin daukar darussa a tsangayinta guda uku Professor Abdullahi Ribado wanda ke kammala shugabancin jami'ar a makon nan bayan kammala wa'adin aiki na shekaru 5 yayi karin haske
mun fara dalibai 542 a shekara 2014 amma yau muna da dalibai fiye da 3000 yanzu a shekaran nan 2015 zuwa 18 nan wanda suka nemi jami'an nan kai 5309 kuma gurbin da muke da shi gaba daya sa 1100 kuma wanda muka dauka gaba daya ma 900 ne da wani abu bai ma kai 1000 ba kawai da teacher strategic plan wato menene zaka ayyana ayyukan da zaka ayyana duk an zayyana su nan da shekara 5 muka zauna muka yi wato plan ne kawai zai yi ka samu ka ci 100% ko 90% ko 80% to mun yi wannan target din to amma dama wannan shiri ne kawai mun yi wannan plan ko mun kokari mu bi shi to alhamdulillah gaskiya ba zan ce mun ci 100% ba ko 90% ba amma ina ganin 80%
yanzu haka dai hukumar kula da jami'o'in Najeriya NUC ta sa halaye jimlar kwasa-kwasai 15 da jami'ar Tasinin Lami da ke yi a daidai lokacin da ɗaliban da aka yaye ke bayyana farin cikin su
a ina cikin murna gaskiya da wannan rana saboda wannan shine lokaci na farko da na karɓi takarda ta shi da cewa na yi digiri
Asma Habiba Abdullahi gaskiya ina matuƙar farin ciki da wannan rana kuma muna fata Allah Ubangiji na bayan mu ma Allah ya ara musu wannan rana
sunana sai ba zakari ina farin ciki da wannan rana kuma ina ƙara nuna Allah godiya ya ƙara albarkaci wannan karatun namu da kuma ƙannan mu da za su zo daga baya kuma Allah ya albarkace su ya kuma nuna musu irin wannan rana
sunana Abdullahi Isa a wannan ya kasance ranar da nake ta jira ne dama tun rayuwata na kasance na gani na gama karatuna kuma an kawo ni irin wannan lokaci
tsohon shugaban Najeriya Tipu Olusegun Obasanjo ne kirkire da kujerar uban jami'ar Tasinin Lamido kuma gwamnan jigawa Badar Abubakar ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da daukar matakan daukaka ta
I want to welcome the founder of the university and my predecessor Dr. Tasinin Lamido my administration considers education
kuma Badar wanda ya yi jinjina ta musamman ga tsohon gwamnati Tasinin Lamido bisa kirkiro wannan jami'a ya ce gwamnatinsa na ba da fifiko ga sha'anin bunƙasa ilimi daga ƙasa zuwa matakin jami'a yana mai cewa za su yi duk ne yiwuwa domin bunƙasa zamantakewa da tattalin arzikin jigawa Najeriya da ma duniya baki
ɗaya
jami'ar Tasinin Lamido da ke shirye-shiryen kafa sabon tsangayar nazarin aikin noma da makarantar kimiyyar nazarin kasuwanci da sana'o'i na ƙawancen aiki tare da wasu jami'o'i a ƙasashen Amurka da Burtaniya da Malaysia da kuma Cyprus Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga jigawa a Nigeria
makaranta